Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM wato na VOA Africa an bi da kilomita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Laraba 29 ga watan Agustan shekara 2018. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Babaya ko Makeri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga hannun labarai.
Wata tawagar masu tattaunawa daga kasar Canada da Amurka suna ganawa akan muhimman batutuwan cinikayya a nan Washington. Zaben makokin karrama marigayi Senator John McCain zai fara yau Laraba a jihar Arizona. Kana Amurka ta faɗa a jiya Talata cewa tana nazarin sake gudanar da atisayin haɗin gwiwa da sojin Koriya ta Kudu a cikin sabuwar shekara.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun hana tsohon gwamnan jihar Kano Senator Rabi Musa Kwankwas yin taro a dandalin Eagle Square dake Abuja.
Su ma'aikata da sun yadda sun yi komai mun biya kuɗi sai ana igoba za a yi jiya kenan aka kawo mana bayani ta hannun 'yan sanda cewar ba za a bada wannan guri ba.
Haka kuma masana harkokin dokokin ƙasa a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan rashin naɗa mataimakin gwamna a jihar Kano.
Kundin tsarin mulki na Najeriya yana cewa ofishin nan na mataimakin gwamna wajibi ne. Ba za ka cancanci a zaɓe ka gwamna ba, dole sai ka yi nominating ɗin wani mutum wanda za ku yi takara tare da shi a matsayin mataimakin gwamna.
A kan batun siyasar dai za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar Filato Jonah Jank ya bayyana aniyarsa tsayawa takarar shugabancin Najeriya. Sai kuma shirin himma ba ta gargo da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar mana. Daga baya kuma za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su rauke turo mana ta hanyar email, amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labarai mai karatu Babaya ko Makeri. Wata tawagar masu tattaunawa daga kasar Canada da Amurka suna ganawa akan muhimman batutuwar cinikayya a nan Washington a kokari da suke yi domin inganta shirin kasuwanci tsakanin kasashen arewacin Amurka ta NAFTA a takaice. Tattaunawar ta biyo bayan yarjejeniyar cinikayya da Amurka da Mexico suka kulla a wannan mako yayin da suka bar kofa buɗe Canada ta bada gudunmuwanta domin ci gaban shirin ciniki tsakanin kasashen guda uku na shekaru 20. Ministan harkokin wajen Canada Chrystia Freeland ta gana da wakilin Amurka akan kasuwanci Robert Lighthizer a jiya Talata akan abinda ta kira tattaunawar farko mai ma'ana kafin su ci gaba da tattaunawa akan muhimman batutuwan cinikayya a yau Laraba. Freeland ta ce wasu muhimman batutuwa da aka tattauna a tsakanin Amurka da Mexico, musamman ma akan bada kai da Mexico ta yi game da batun daukar ma'aikatan mota da kuma inda za a samu kayan gyaran mota, cewa ya baiwa Canada kwarin gwiwa a tattaunawar ta Washington.
The fact that Mexico was able to do something that I think must have been quite difficult for Mexico and make those concessions.
Tace ganin cewa Mexico ta amince tare da bada kai akan wani abin da zai wahala a ce Mexico din ta yi. To ko shakka babu wannan abu ya bada yanayi mai kyau da zamu tabbatar da tattaunawar mu akai a wannan makon. Sai dai ba a gano ko Canada da Amurka za su daidaita sabanin tsakanin su na shekara da shekaru akan harajin motoci da kuma kayan abincin madara wanda NAFTA ta kwashe watanni da dama tana tattaunawa a kai. Zaman makokin karrama marigayi Senator John McCain zai fara yau Laraba a jihar Arizona da ke yammacin Amurka, inda yake mata wakilci a majalisar dattawan Amurka tsawon shekaru 30. Za a yi zaman makokin ne a wani zaurin taro babban birnin jihar Phoenix, inda mutane kalilan da aka gayyace su kaɗai za su halarci taron. Daga bisani za a gayyaci jama'a su yi bankwana da McCain yayin da aka shimfiɗe gawarsa. A gobe Alhamis akwai addu'an da za a yi masa a Champions din, inda iyalansa da abokan arziki za su halarci taron a nan Arizona. Bayan haka za a shimfiɗe gawar McCain a majalisar dattawan Amurka a nan Washington a ranar Juma'a, bayan wata zaman da za a yi a wannan wuri domin karrama shi akan rayuwarsa da kuma aikinsa da yi na gwamnati. Makokin zai ci gaba a ranar Asabar a babban majami'a ta ƙasa ta National Cathedral a nan Washington, inda tsofaffin shugabannin Amurka da suka hada da Barack Obama da George W. Bush za su yi jawabi. Za a bisa maken ne a ranar Lahadi a babban makabartan sojojin ruwa na Annapolis da ke jihar Maryland. Ya daidai sai ne bayan ya sha fama da cutar daji ta kwakwalwa a ranar Asabar yana da shekaru 81. Amurka ta faɗa a jiya Talata cewa tana nazarin sake gudanar da atisayin haɗin gwiwa da sojan Koriya ta Kudu a cikin sabuwar shekara, wuni guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soke tattaunawa akan shirin nukiliya da Koriya ta Arewa a taron koli a Singapore a cikin watan Yuni. Ya yanke wata shawarar bazata inda ya dakatar da atisayin haɗin gwiwa bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bada tabbacin kawo ƙarshen shirin sa na makaman nukiliya a yankin Koriya. Sakataren tsaro Jim Mattis ya faɗa a wani taron manema labarai a Pentagon cewa dakatar da atisayin wata alfarma ce aka yi wa Koriya ta Arewan, amma ba dakatarwa ce ta dindindin ba. Mattis ya ce daidai wannan lokaci ba mu buƙatar dakatar da wani atisayi kuma. Biyo bayan taron koli na watan Yunin, Trump ya yaba wa yarjejeniyar ta Singapore a matsayin wani gagarumin tarihi, kuma ya aike da sakon Twitter cewa ba za a sake ganin wata barazanar nukiliya ba daga Koriya ta Arewa. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai shiga tsakani daga kasar Sudan ya ce shugaban 'yan tawayen Sudan ta Kudu Riek Machar ya amince sanya hannu akan daftarin sake komawa kan hanyar sulhu domin kawo ƙarshen mummunar yakin basasan ƙasar na shekaru 5. Tun da farko Machar ya sanya hannu akan daftarin na fari akan shirin raba madafun iko cikin wannan wata a Khartoum babban birnin Sudan tare da shugaban Sudan ta Kudu ɗin Salva Kiir.
Baba ya kuma kirki ne karanto lamana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yau Laraba ne tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi Musa Kwankwaso aka shirya zai yi taron siyasa a dandalin Eagle Square da ke Abuja, amma hukumomi suka hana shi gudanar taron bisa wasu dalilai. Kamar yadda za ku ji abokin aikinmu Usman Kabara ya tattauna da Sanata Rabi Musa Kwankwaso ta wayar tarho.
Kamar yadda muka ce ka ta 2015 na kaddamar da yakin neman zaɓe a nan Abuja wannan karan ma haka muka tsara, kuma muka nemi a bamu wannan guri da kuma su ma'aikata duk sun yadda sun yi komai mun biya kuɗi sai ana gobe za a yi. Jiya kenan aka kawo wani bayani ta hannun 'yan sanda cewar ba za a ba da wannan guri ba. Mun yi ƙoƙarin ma mu sami ita Parade Ground ka wacce muka samu a wancan lokaci na Jonathan a wannan kanan suka ce a'a. Saboda haka dole dai muka yi tsari na gaggawa, muka nemi wani hotel gurin ma dai ba sa'i ba, kuma guri ne wanda yake dama ba a tsara shi saboda irin wannan manya-manyan tarurruka ba. Amma dai haka dai saboda jama'a sun taho musamman daga nisan duniya, ruwa na dukansu domin wasu a cikin trailoli ma suka zo, wasu akan babura suka zo. To kaga da kamata a ce da su an daga ko an yi wani abu ba. Saboda haka alhamdulillahi an yi taro lafiya, an gama lafiya, kuma al'umma suna kan hanyar komawa gida. Muna addu'a Allah ke su gidajen su lafiya, kuma muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin wanda ya zo da wanda ya taimaka wa'anda suka taho, ko amma dai da addu'a ne. Kuma muna addu'a Allah ci gaba da bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kafa ta mu Najeriya.
An ce kamar akwai zuwan shugabar Burtaniya Theresa May wanda aka ce abin ya ci karo da wannan, me zaka ce akan wannan?
Gaskiya duka hira ce wannan, domin ba abin da ya hada guri da gada, ba abin da ya hada mu mutanenmu masu son wato zaman lafiya ne. Kaga taron nan an zo ba wani kakko wani makami ko zagi wani, ita ma amma an taga mutane suna mutum su ba murna za ta yi ba. Ai kuma duka tsari ne na demokaradiyya, su kuma wannan Turawa abin da suka sa a duniya sai demokaradiyya. Watakila ma da taga mutane suna taro ko na wani ko na wani mai matsaya za ta yi, watakila da ta tsaya ta ce kwankwasiya a gurin, domin su ma suna son tsari wanda yake mai kyau, tsari wanda zai kawo cigaba a kowace ƙasa, musamman ma kuma ita Burtaniya abokiyar Najeriya. Ko da ka abin da za su so kenan, su abin da ba za su so ba yanzu kamar abin da aka yi ne za su ja mushi. Wani ya bi ka'ida, ya biya kuɗi, ya biya komai an hana shi wannan ba za su so ba za wannan sace abinda prime minister ba za ta so ba
me isa baka dage cewa sai ka kaddamar da wannan takara a garin ka na haihuwa jihar Kano ba wanda wasu da yawa musu yanka za su ce sun so haka wasu kuma za su ce ai ya tsora ta bai zo ba me za ka ce akan wannan
a to ba laji ban can Kano da nan shekara kusan gudu da ta wuce ai ne gwamnatin Kano kuma na Abuja ai ba abu na fara ba ai daidai a siyasa da ma kai anan ne kace dubiya ba ka koma kaunan ku ko garin ku da zai kai ba kuma abubuwan da za ni a garin ba za mu tafi mu je saboda wannan cin din shi ne daidai ko na gwamna ko na wani bukatu ne abinda yake da daidai shi za a yi
to tattaunawar Usman Kabar kenan da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kimanin akan wannan batun kuma dai da ashirin mana dare za mu bude laika mu ji ra'ayoyin mutane to kimanin wata guda bayan da mataimakin gwamnan Kano Professor Hafiz Abubakari Murabus har yanzu gwamna Abdullahi Ganduje bai kai ga naɗa sabon mataimaki ba yanzu haka ne masana harkoki da dokokin ƙasa da shari'a na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi game da wannan batu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Muhammad Ibrahim Kodi ya aika mana daga Kano
a ranar 4 ga wannan wata na Agusta da muke ciki ne tsohon mataimakin gwamnan Kano Professor Hafiz Abubakar ya mika takardar sauka daga kujerarsa ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje
wannan abu ne wanda yake tilasta ta haife shi domin tabarbarewar dangantaka ta aiki da gwamna na jihar Kano da kuma ma dai dangantaka ta mutuntaka wannan dole yasa naga cewa tunda ni ne a gargashin sa kuma an kawo wata gaba da bambance-bambancen sun yi nisa mutanen jihar Kano sun zabe mu akan tutar jam'iyyar APC
Farfisa Hafiz Abubakar kenan yake zantawa da muryar Amurka kwana guda bayan ya aje aiki a matsayin mataimakin gwamnan Kano yanzu haka dai yan siyasa da dama ne ke ci gaba da zawarcin wannan kujera ta mataimakin gwamna to amma har zuwa wannan lokaci gwamna Abdullahi Umar Ganduje bai kai ga fitar da wanda zai gaji farfesan ba shin ko haka na da wani tasiri ta fuskar doka Dr. Nasir Adamu Aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar Bayero Kano
shi ofishin gwamna kasan sashi na 176 ne ka bashi sa'annan daga 176 zuwa kaga 178 zuwa sashi na 183 zuwa sashi na 191 su ne suka wato faɗi ka'idoji na zaman so in kakkalle su gaba daya zaka ga abinda ake so a ce shine babu yanda za a samu gwamna ba mataimaki so idan gwamna ya zauna misali ya wuce na ganin kwana 60 tunda yake an ce dole ai zaben gwamna kwana 60 kafin lokacin zai kare me yasa saboda ba zai yi a samu gwamna ba mataimaki ba so idan aka yi zaben misali gwamna kaga tare da mataimaki akai kenan so duk sa'ilin da aka ce don idan misali gwamna aka ce ko aka tsige shi ko ya rasu ai kaga mataimakin gwamna ne zai shiga takalmin sa ai kaga ba a ce a saki sabon zabe so tunda yake haka ne kenan kaga an nuna cewa da mataimakin gwamna gwamna ne idan ba gwamna so aka gwamna ba mataimakin gwamna ba gwamna idan har ya wuce kwana 60 a ra'ayi na daga yin nake ganin tsarin mulki kamar ya nuna kenan
shi kuwa barista Gambo Abdulsalam dake koyarwa a makarantar koyon aikin lauya ta Najeriya dake nan Kano na cewa
kundin tsarin mulki na Najeriya yana cewa ofishin nan na mataimakin gwamna wajibi ne ba za ka cancanci a zabe ka gwamna ba dole sai ka yi nominating din wani mutum wanda za ku yi takara tare da shi a matsayin mataimakin gwamna
to idan muka duba waɗancan wajibai da ka ambata a baya za a iya cewa kunshin gwamnati a Kano akwai gibi kenan a halin da muke ciki
akwai gibi tunda shi mataimakin gwamna yana sashi ne shi wanda wajibi ne a tafi da shi wajen zattawa to kuma gashi yanzu ba mu da shi ina ganin cewa akwai wannan gibin kuma yana da kyau gwamnati ta yi kokari ta ga cewa ta nada wanda yake mataimakin gwamna domin dai a cike wannan gibin mutum da dai constitution ne tsarin mulki ne yace wajibi ne ai wannan to wajibin gwamna ne na duk da yake dai ni a fahimta ta banga inda tsarin mulki yace ga lokaci ba
akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar da shekara guda ya rage wa'adin shekaru hudu na gwamnatin jihar Kano ta Abdullahi Umar Ganduje ya kammala Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To ma da la gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Tsohon gwamnan jihar Filato Jona Jang ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar Nigeria ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Tsohon gwamnan jihar Plateau kuma sanata a majalisar dattawan Najeriya Jonah Jang yayi alkawarin ba da fifiko wa tsaro da haɗin kan ƙasa idan har 'yan Najeriya sun bashi damar zama shugaban ƙasa. Sanata Jonah Jang yayi wannan zance ne yayin da ya mika takardar sha'awarsa ta shiga takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a zaben da za a yi a shekara ta 2019.
Announce my interest and decision to join the contest for the presidency of the Federal Republic of Nigeria.
Jonah Jang wanda ya fara jawabinsa da irin gudunmawar da shiyar arewa ta tsakiya ta bayar wajen samar da zababbun shugabannai da suka jagoranci kasar nan. Ya ce kamata ya yi shiyar tsakiyar Nigeria da ake kira Middle Belt, ita ma wannan karo ta jagoranci Nigeria. Jonah Jang, wanda tsohon hafsan sojan mayakan sama ne, ya ce zai yi amfani da sani da horon da ya samu na aikin soja wajen dakile matsalolin tsaro a kasar.
As president, I will make peace and security a priority of my government.
Ya ce idan na zama shugaban kasa zan ba da fifiko wa zaman lafiya da tsaro a gwamnati na.
Government will be traced to their roots, arrested and made to face the full wrath of the law.
Ya ce za a gane ko su wane ne 'yan bindiga, a kame su, a kuma hukunta su. Ya ce za su duba batun gyara fasalin ƙasa, tattalin arziki zai inganta, matasa za su samu ayyukan yi, zai kuma ƙarfafa hukumomin da ke yaƙi da cin hanci don gudanar da ayyukansu kamar yadda doka ta tanada. Jonah Jang ya kuma yi alƙawarin bunƙasa harkokin noma, kiwon lafiya, kimiyya da fasaha, sufuri da inganta hulɗa da ƙasashen waje. Alhaji Danjuma Falke na daga wanda suka bada goyon baya wa Jonah Jang a tafiyar tasa.
Farko dai na farko, kasar nan kasar musulmai ce da Krista, babu kuma wanda yace Krista ba zai mulki kasar nan ba, babu wanda yace musulmi ba zai mulki kasar nan ba. Insha Allah ta'ala mu 'yan Plateau mu muka san baba, kuma mun kam san abin da ya ma addinin musulunci. Baba din ba ta manta ba a 2003 ta kai wani on-schedule visit a jama'atu Nasarar Islam. Duk leaders din jama'atu Nasarar Islam na Plateau State suna goro. Ta yi tambaya bayan an gama komai, an ce ba ka son musulmi, an ce ba ka son musulunci, kana so a faɗa maka abu ɗaya da ka yi a ƙasar nan ko a nan Plateau wanda ya nuna haka. Dukkansu sun yi shiru, ba wanda ya bada amsa. Daga 2007 zuwa 2014 lokacin da ka bar mulki, Allah kaɗai san abin da kai ma musulmi, domin ne zuwa haji, zuwa sallah, azumi, ba lokacin da ba ma karɓar abinci isasshe a gidajenmu, ɗan PDP da wanda ba ya PDP ba. Mun za mu duka ko'ina a cikin ƙasar nan, mu faɗa wa duniya cewa waye baba, kuma insha Allah ta'ala muna ganin wannan lokaci ne da za ka dawo da martabar ƙasar nan wajen haɗa kan ƙasar nan, inda ɗan adam ba zai dinga tunanin sai musulmi ko kuma sai kiristan da zai musulunci ba, insha Allah.
Suma ƙungiyoyin Yarbawa da Ibo sun yi jawabin mara wa Jonah Jang baya don samun shugabancin Najeriya.
We deliver communities and we support you 100%.
Sanata Jonah Jang ya mika takardar bukatar neman takarar wa shugaban jam'iyyar PDP a nan jihar Plateau don mika wa uwar jam'iyyarsa a Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya karɓi baƙuncin wani ɗan Najeriya ne, kuma bari mu bar baƙon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Sunana Abdullahi Babatunde Oduduwa.
Tun yaushe ka zo nan Amurka ne?
Tun November 2009.
Me ka zo yi, karatu ka zo yi, ko dai ka zo yin sana'a ne? Ko ka zo?
Na yi masters public health. Na gama a ABU Zaria first degree, na zo na yi masters public health a Still Maryland. So, na gama, tun da 2009 har yanzu nan, samu papers komai da na fara business nake yanzu LPN just daga ba ban fani da shi ba ina aiki kadan na LPN a samu certificate kuma na yi a hunnan ESA na yi security to yanzu tunda abin da ke yanzu na samu kudi ina da papers samu cases so na fara ina yanka mota yanzu ne paper a Suriya na yi container a Kaduna a Ghana magiba
Me yasa baka aiki da takardanka na shedan karatu ba da kammala? Me yasa ka zabe yin sana'a?
Anan dai na ga more opportunities ne. So the naga opportunities way irin kaman kwana bun be computer programming. So wani yaya man, so nayi computer programming din nan. Amma dai na ga wani hanya, sai ya budu ma wani hanya ne sai a Ghana way na kawo spare part. So nayi building credit na So Bank of America sun bani big loan nan sun bani kaman 5000 na fara separate business ina fara separate business ina yanka mota zuwa Ghana ina yi container a Ghana and Ladifo a Nigeria to na samu kudi sosai da naka ina kima san hani $25 an hour ga FPN zuwa bani $25 an hour amma wannan dai zuwa a Ghana container ina yi container in big cars separate nake yi
Eh kace banki America ta baka bashin $5,000
Ah nake 25
Oh 25
sun fara daga 25,000 suna so 5,000 nake sun 25,000 nake okay su bani ma akwani West Park ma sun bani 10 so nika siya mota na yanka spare part then sai container through Ghana da Nigeria Ladipo So, a Ghana shine wajen su shine kamar Ladipo shine aboso kai so na samu kudi na investing 10,000 na samu 20-30 kamar times 3 nan so nake wani aiki zan yi kuma
so memakon a dauke ka aiki yanzu kake dauka aiki kenan
na personal job na nake so yanzu nake yi sabon nake yi so da ni dai ina da wani ina ga wani ina da office a Upper Marlboro ko mutane dan na employee su na ba da sai na remote ina sayar mota ma a hapa mabu ina da lot ina da babban lot a hapa mabu
yanzu ka baba tun da kan mutane ka dauka aiki yanzu a option ka anan
mutum biyu ne
ko wani lokaci kake aika motoci da container a Ghana da Nigeria koko lokaci
zan ce wai lokaci kaman every 2 months ne nai amma dai wai indai hanka dai kan akwai kamar reunions kaman guda biyar akwai na in permanent staff this uni I want to magana kunu mai magana business way that's yanka spare parts mutum Cameroon Sierra Leone zuwa na ba su kudi faka na ba su 150 that's yeah ka 150 per each car so yanzu dai a Spanish ma da sunan ina da body workshop ma suna zuwa ne ba we permanent bane ina da body workshop a district so yanzu dai ni dai for me dai he has to hearing na be my home permanent working
from to amma baba tunda aina kake samu wannan motocin da kake yankawa kuma yankawa kaman yaya mun kana cewa yankawa
spare part ne akwai accident ka sun ce wai buga accident ka zan akwai wurin ko kai ko part auction ai nan insurance auto auction in accident ka accident ka zan anya hani so ina siya kaman to ta kama yanzu wai sana nan yanzu wai da normal car 2009 to taka mai 4,000-5,000 nan amma dai accidented ne daga baya sosai din siya kamar 800 a auction so komai da komai zai yanka komai kamar 1,000 so engineer transmission a samu kudi na sosai a dubu kudi na engineer gearbox don na samu kudi na so akwai a wani wurin insurance auto auction so kuma akwai kupat so insurance auto auction nan so sun bani facilities ma wai okay ina da good credit na hari da shi I think 2012 din hari da shi 2011 ne so akwai business din kuma a Nigeria dai so sometimes ma a tafi da phones ma da phones bad phones ma na jara su compatibility na tafi da phones nan kaman iPhones din nan bad phones din nan kaman Samsung din jara Nigeria ko Ghana so ina samu extra thanks to
to
Samsung ne na jika
to baba tun da sanda zaka kai container din nan Ghana ko Nigeria kaka yin bi container ne ko kuwa sai container ta je sai ka bi daga baya ko kana da wasu wanda kake baya ne a can
ni
kayya baba tun da lokaci ya daga mana hannu a cikin shirinmu na gaba ka ci gaba da yi mana bayani masu hali a yau nan shirin namu zai diga ya domin ko lokaci ya daga mana hannu yanzu a madadin bakon namu Babatunde Ahmed Oduwa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
To madalla a gaida Ladan yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakon da kuma Sauro ke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau mai cewa hana wa sanata Rabiu Musa Kwankwaso taron kaddamar da shirin shi na tsayawa takara shugaban kasa a filin Eagle Square da hukumar kula da babban birnin tarayya Abuja ta yi hakan yayi daidai domin bai kamata a ce ranar aiki ka zo ka ce za ka yi wannan taron ba kamata yayi ka bari sai ranar hutun ƙarshen mako ranar da ba aikin gwamnati a duk fadin kasar sai ka yi wannan taron naka kasancewar hakan zai kawo rudani a cikin babban binnin tarayya sako daga Haruna Boda jihar Jigawa Nigeria wasikar mu ta gaba kuwa cewa ta yi muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Katsina karkashin jagorancin Aminu Bello Masari ya kamata a gaggauta daukar matakan sa ido akan iyakokin mu da jihar Zamfara gani yadda ake fuskantar kwararowar ƴan ta'adda da ake fafutuka a jihar ta Zamfara da shigowa cikin jihar mu ta Katsina sako daga Sada Sa'idu Daura wasikar mu ta gaba kuma cewa ta yi assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bani dama nayi kira ga al'ummar ƙasa ta Najeriya waɗanda ba su samu mallakan katin zabe ba ya kamata su garzaya su je su samu karban nasu katin domin ƙarin wa'adin da hukumar zabe ta yi na gab da cika
to madalla yanzu kuma zamu koma ga baba ya bamu labarai amma wannan karin a takeice
wani mai shiga tsakani daga kasar Sudan ya ce shugaban ƴan tawayen Sudan ta Kudu Riek Machar ya amince sanya hannu akan daftarin sake komawa kan hanyar sulhu domin kawo ƙarshen mummunar yakin basasar kasar na shekaru biyar tun da farko Machar ya sanya hannu akan daftarin fari na shirin wato raba madafin iko a cikin wannan wata a Khartoum babban birnin Sudan tare da shugaban Sudan ta Kudu din Salva Kiir da ya sanya hannu akan gyare-gyaren da aka yi akan wannan daftari a jiya talata a birnin Khartoum amma Machar ya ki yarda ya sanya hannu dangane da tambayoyi akan wasu jihohin kasar da kuma iyakokin su gwamnatin Kirji ta ce ta yi wasu canje-canje a wasu jihohi na ainihi a shekarar 2015 daga 10 zuwa 32 bayan sa'o'i ministan harkokin wajen Sudan Al-Dadri Ahmed ya faɗa wa manema labarai cewa Machar yanzu ya canza tunaninsa kuma zai sanya hannu akan wannan yarjejeniya gobe Alhamis bayan tattaunawa mai zurfi da masu shiga tsakani daga Sudan din shugaba Kiir da tsohon mataimakinsa Machar sun sanya hannu akan yarjejeniyoyi da dama tun bayan da kasar ta fada cikin yakin basasa a shekarar 2013 sakamakon rikicin shugabanci tsakanin su kuma wanda ya fara shekaru biyu bayan Sudan din ta samu yancin kai daga makwabciya Sudan kowace yarjejeniya tsakanin kasashen tsakanin wato mutane guda biyu ya wargaje kuma yakin na ci gaba da lakumin rayukan mutane da dama
to madalla a gaye sheka masu raro da nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya koma kere wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin kuma muke cewa sai mun sake dawa a shirin mu na dare amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Daula na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa